take mama
sanna magajin shege
mun sutura ne da
sanna magajin shege
cikin kauce lantar
sanna magajin shege
da tunani mai
sanna magajin shege
sai a kujerar rasta birka
sanna magajin shege mun na gaske sanfarna amfana da irin ka
kowa ya fito ya husa
sanna magajin shege
a rike can can
sanna magajin shege
sama wane musa
sanna magajin shege
shukran da ya kan dau tusa
sanna magajin shege
ya gaji mai mai misa
sanna magajin shege
sai sani shi
Tani.